Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 19 ga watan Junairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Laraba Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana kyautar zaton cewa kawar da tashin hankali akan iyakar Russia da Ukraine zai iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da tattaunawar lumana. Yau Laraba ne kuma aka saki wani dan raji mai zaman kansa a Hong Kong, Edward Ng, daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. Kanin ɗaruruwan 'yan Najeriya masu ya kwallon kafa na taya kungiyarsa ta sufa Eagles murna a gida da kuma kasar Kamaru da ke karɓan bakoncin gasar cin kofin Nahiyar Afirka.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa ta babbar kotun tarayya da ke zaman ta Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta ɗage zaman shari'a shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu zuwa watan gobe. A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin kiwon lafiya a Agadez na shirin kona allurar rigakafin corona samfurin AstraZeneca da ya lalace a cikin wannan wata na Janairu sakamakon jin zuwan jama'a karɓa allurar.
Agadez ta ce ta biyu an kafu daga yamma sai ita a yawan mutanen da suke kamuwa, saboda haka muna kira ga mutane don Allah don kare kanmu duka abubuwan da aka aje na ka'ida don maganinta don karewa da ita.
Kama kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yana kyautar zaton cewa kawar da tashin hankali akan iyakar Russia da Ukraine ka iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da kuma tattaunawar lumana, amma kuma duka zai ta'allaka ne akan shawarar da shugaban Russia Vladimir Putin zai yanke. Da yake jawabi ga ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a birnin Kyiv, Blinken ya ce duniya na kallon abin da ke faruwa, a don haka duk abubuwa da Russia ta aikata a baya da kuma matsalolin da barazanar da take yi ke ci gaba da shafan wasu muhimman ka'idojin da ke hada duniya baki daya. Mun yi kokarin fahimtar da Russia cewa akwai hanyoyi biyu, in ji Blinken. Akwai hanyar diplomasiya da tattaunawa domin magance duk wasu bambance-bambance ta hanyar tattaunawa cikin lumana. Lallai wannan ce hanya mai dacewa wanda kuma kowa zai gwammace da ita. Amma kuma akwai wata hanya da idan Russia ta zaɓi ta sake sabunta zalunci da take yi da tashin hankali, to tana da mummunan sakamako ga Russia. Yayin da yake rangaji a Kyiv, Blinken zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky da kuma ministan harkokin waje Dmytro Kuleba. A hali da ake ji kuma, lokaci yayi da wani rukunin 'yan majalisar dattawa na Amurka na bangaren Republican za su yi magana yau Laraba akan damuwa da ake da ita game da yiwuwar mamaya da Russia za ta iya kaiwa Ukraine. Rukunin ya hada da 'yan Republican na kwamitocin ayyukan soja da na hulɗar harkokin ƙasashen waje. Mutane uku a cikin waɗannan 'yan majalisar su ne Kevin Cramer, Roger Wicker da kuma Rob Portman. Suna cikin wata tawaga ta bai ɗaya da suka gana da jami'an Ukraine a wannan mako domin jaddada musu taimakon Amurka ga Ukraine da kuma buƙatunta na tsaro. Ɗan majalisar dattawa na Democrat Richard Blumenthal da shi ma yake cikin tawagar ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin bayan 'yan majalisar sun gana da shugaba Volodymyr Zelensky cewa Amurka ta shirya ta ɗore takunkuman tattalin arziki akan Russia, kana za ta baiwa Ukraine ƙarin makamai. Sanatocin na Democrat da Republican dukkaninsu sun fitar da ƙudurin doka da zai ba da daman kai waɗannan taimakon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, an saki wani ɗan raji mai zaman kansa a Hong Kong, Edward Ling, daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. Ɗan raji mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na Facebook cewa an sake shi daga gidan yari na Shakespeare kafin sanyin safiya, kana yanzu yana gida tare da iyalansa. Bayan shekaru hudu ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalaina domin sake fara rayuwar da muka saba da ita. A cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa. Daruruwan masu rajin kafar demokradiyya ne aka yanke musu hukunci kana aka daure su a gidan yari a Hong Kong karkashin dokar da ta haramta mai gurbi da yi wa kasa zagon kasa da ta'addanci da kuma haɗin baki da kasashen waje.
An jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta ɗage zaman shari'a shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOB mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa, baya ga ƙin amsa laifi kan sabbin tuhume-tuhume 15 da gwamnatin Najeriya ke masa masu alaka da ta'addanci da cin amanar ƙasa. Daga Abuja, wakilin Halima Abdullahi na dauke da rahoto.
Nnamdi Kanu, wanda aka shigo da shi cikin kotun da misalin karfe 10:15 na safi, ya ce ba shi da wani laifi daga dukkan zarge-zarge da gwamnatin Najeriya ke yi masa. Yana ne cewa sabbin zarge-zargen da aka kara na kama da na baya, inda shi Kanu ya dage da cewa sai kotu ta saurari bukatarsa na farko da yake kalubalantar cancantar tuhumar da ake masa. A nasa bangare, jagoran lauyoyin shugaban kungiyar IPOB din Mike Ozekwume yana da yakin cewa da zarar kotu ta yi aikin nazari mai zurfi kan zarge-zargen da ake yi wa Kanu, za ta ba da belin shi wanda ake zargin ba tare da wasu sharuɗa ba.
By the time the judge passionately examined the step-by-step destruction of this car, she will go to the next stage, which is to grant us no.
Baya ga Kanun ya kammala ƙin amsa laifi da kuma neman a saurari buƙatarsa ta farko, lauyan masu shigar da ƙara wato labaran magaji ya shaida wa kotun cewa a shirye yake ya ci gaba da shari'ar kawo shaidu biyu da za su ba da shaida kan shi wanda ake tuhumar. Kazalika, lauyan gwamnatin ya bayyana mamaki kan yadda Kanu ya nisanta kansa da batun shi mamba ne a kungiyar IPOB.
What I want to tell Nigerians is that they are fully ready, and one thing that is very interesting that Nigerians should be looking out for is the fact that one of the accounts suggesting that the defendant Nnamdi Kanu is a member of IPOB, and he vehemently denied being a member of IPOB. That is very curious, and we also
kotun dai karkashin jagorancin mai shari'a Binta Nyako ta amince da a saurari bukatun da ke gabanta a game da cancantar tuhumar Kanu, inda ta dage shari'ar zuwa ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. A wani bangare kuwa, kungiyar Wan Najeriya karkashin jagorancin Muhammad Sali ta sake fitowa yau, inda ta ce
abin da ya fito da mu shi ne mun fito mu kira ga dukkan ɗan ƙasa cewa su taho nan su zo su same mu, duk wani wanda ya zo ya ce shi zai raba ƙasar nan mu tsaya akan wannan al'amari, kuma ba za mu gina ƙasa akan kabilanci da bambancin addini ba, wannan ba zai yiwu ba. Har wani zai iya fitowa a nan wai ya zo a nan ya ce a sake Nnamdi Kanu har a je ma a samu shugaban ƙasa ya yi ido biyu da shi, ana gaya masa cewa a sake shi ba ma tare da wani tuhuma ko wani tambaya ba, wannan ba daidai ba ne. Muna nan muna bin zaman, kuma za mu yi zaman dushen a nan har zuwa ƙarshen ƙaran nan.
My name is Chibuka Chizoroma Ofebu. I can't associate solidarity with my fellow patriots to denounce Nnamdi Kanu and his terrorism, his atrocities, the destruction, the carnage he has brought in our land. What he's running is a scam, is an insult to Igbo people.
Wani ɗan ƙabilar Igbo kenan yana kira ga masu kishin ƙasa daga yankinsu da su fito su nesanta kansu daga haramtacciyar ƙungiyar IPOB da shugabanta Nnamdi Kanu. Yana mai cewa yaudarar mutane shi Kanu ɗin ke yi kawai. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A jaji budin cikin sa shekara guda akan karagar mulki, shugaban Amurka Joe Biden zai yi taron manema labarai a yau Laraba a fadar White House tare da wasu muhimman ajandarsa guda biyu da suka ci tura a majalisar dokoki da kuma annobar coronavirus da ke ci gaba da barna a cikin gida da waje. Taron manema labaran na farko da shugaba Biden zai yi a shekarar 2022 na zuwa ne a lokacin da ake gudanar da kuri'an jin ra'ayi game da asalin mulkinsa da yake ƙara yin ƙasa tun bayan da ya janye sojojin Amurka daga Afghanistan mai tattare da matsaloli a Satumban bara. Amincewa da salon mulkinsa bai wuce kashi 40 cikin 100 ba, inda a makon da ya gabata ma jami'ar Kunipak ta fitar da kashi 33 cikin 100 na amincewa da gwamnatin sa mafi rauni da ya samu. Karancin amincewa da shugabancin sa ya ƙara tsananta ne sakamakon yanda mutane ke kallon yanda ya tinkari yaki da annobar coronavirus wanda ke kan gab da shiga shekara ta uku duk da kaimi da gwamnatin sa ta ƙara wurin gangamin bada rigakafi. Masana kiwon lafiyar jama'a sun caccaki gwamnati game da gazawar ta wurin gano bullar nau'ukan cutar na Delta da Omicron da kuma gazawar ta wurin ƙara yawan gwaje-gwajen COVID-19. A ƙarshe, ɗaruruwan 'yan Najeriya masoya ƙwallon kafa na taya ƙungiyarsu ta Super Eagles murna a gida da kuma a ƙasar Kamaru da ke ɗaukar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Hakan ya haɗa da ɗaruruwan 'yan gudun hijirar Najeriya da mutane da ta'addancin Boko Haram ya raba su da muhallansu a kan iyakar ƙasar da Kamaru. Talabijin ƙasa a Kamaru na CRTV ya nuno 'yan Najeriya masu sha'awar ƙwallon kafa suna rera waƙar takin ƙasar kana suna yi wa ƙungiyar Super Eagles murna a garin Garwa da ke arewacin ƙasar. Garin na Garwa shi ne ke ɗaukar bakoncin wasannin gasar ta AFCON na rukunin da ya kunshi ƙasashen Misira da Guinea-Bissau da Najeriya da kuma Sudan. Hukumar ƙwallon kafa ta Afirka ta ce dubban magoya bayan ƙungiyar Najeriya sun je Garwa amma kuma wasunsu ba su yi tafiya mai nisa ba suka isa garin. Shugaban 'yan gudun hijirar Najeriya a sansanin 'yan gudun hijira a Kabaru Isaac Luka ya ce su ma 'yan gudun hijiran sun taya ƙungiyar Najeriya murna akan nasarar da Najeriya ta yi akan Misira da ci 1 da nema a makon da ya gabata da kuma ci 3 da ta yi wa Sudan a ranar Asabar.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a Agadez na shirin kona allurar rigakafin corona samfarin AstraZeneca da ya lalace a cikin wannan wata na Junairu. Allurar ta lalace sakamakon kin zuwan jama'a wajen yin allurar. A Agadez mutum 19,000 ne kacal aka yi wa allurar daga cikin allurar fiye da 300 da jihar ke da su, yayin da 5,000 daga cikin 19,000 suka ke zuwa a yi musu allurar karo na biyu bayan an yi musu a karon farko. Daga Agadez, wakilin Muhammadu Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto.
Yayin da ake samun masu kamuwa da cutar COVID-19 a jihar Agadez, hukumomin kiwon lafiya sun bayyana lalacewar allurar rigakafin cutar nau'in AstraZeneca. Sakamakon bijirewa allurar da jama'a suka yi a Agadez ba su dai bayyana adadin allurar rigakafin cutar coronavirus inda ta lalace ba, sai dai hukumomin sun bayyana cewa jihar Agadez ta amfana da allurar rigakafin iri uku waɗanda suka hada da Sinopharm, Johnson & Johnson da kuma AstraZeneca, yayin da ake shirin ƙone allurar rigakafin a cikin wannan watan na Janairu. Da farko dai ana sa ran a yi wa mutane fiye da 300 a Agadez, yayin da aka yi wa mutane 19,000 kacal a wajen shekarar 2021. Dr. Irobawa, daraktan jiha na ma'aikatar kula da lafiya ta jihar Agadez.
AstraZeneca kenan ita wannan kona ta za a yi, lalatar da ita za a yi, abin da ya lalace ya lalace, ba za a aiki da shi bane. Ita gurdura deja muna nan muna tsara cikin kartuna ana daddalmiya kona ta lalace ta za a yi. Ina cikin mu abin da muke cewa defi, yanzu da minka bincika minka gani wajen mutum 5,000 wanda an kai ma allurar nan ta halko ba su zo an kai musu tafi ba, saboda allurar nan da an kayo ta su biyu ne ya kamata aita. To ka gani an kai allura so guda gaskiya ba ta kare shi
ko menene da da yasa wasu jama'a a gada suka ki amincewa da ayi musu allurar rigakafin? Gari abin da su suka bayyana mana.
Sunana Ali Ilo, wanda aka yi sani da Ali Zike. Gaskiya abin da yasa ba mu yi ta ba, saboda allura ce wadda kakin ma ta zo mutane sun riga sun yi kasiye din ta sun bata ta. Ka gani ba duka mutum ba yana lafiya sai lau zai zo ya ce ya tafi ayi mai allurar kolora.
To ni dai sunana Zaki. A shi wannan rigakafi kamar ana cewa an kawo allurar rigakafi, ba kowane ba ne aka kawo su allurar rigakafi. Ina da niyyi kawai dai lafiya ta launa gani, kenan babu wani matsala, an yi dai insha Allah.
Jihar Agadez ce ta biyu da aka fi samun cutar coronavirus a Nijar a ƙarshen shekara 2021 a cewar gwamnan jihar Agadez. Sai dai gwamnan ya yi kira ga jama'a da su bi matakan yaƙi da cutar ta coronavirus. Magajin Mamman Dada, gwamnan jihar Agadez.
Game da harkar corona nawa tana bana, musamman watanni biyu na karshen shekarar 2021 a gadan sashe ta biyu an kafu da daga yamma sai ita a yawan mutanen da suke kamuwa saboda haka muna kira ga mutane don Allah dan kare kanmu duka abubuwan da aka aje na ka'ida dan maganin ta dan kariya da ita kala fasayin su
ko aje ya sai da mutane 27 suka kamu da cutar COVID-19 a Niger cikin su har da mutum uku da suka kamu da cutar a Agadez yayin da hukumomin kiwon lafiya suka tabbatar da mutuwar mutum guda sakamakon harbuwa da cutar coronavirus a Agadez karshen rahoton kenan Hamidu Mahmud muryar Amerika daga birnin Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamidu Mahmud kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
domin bare wada harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau Masauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a wannan shiri zamu ci gaba da kawo jan hankali kan illar rabuwar kawuna dan bambancin kabila sanadiyar illar yan bindiga a arewacin Najeriya a shirin da ya gabata Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce amfanin kabilu daban-daban shine don mutane su fahimci juna su zauna tare cikin amana za mu kawo wata zantawa mai alaka da wannan da marigayi Rabbaran Shaibu Bell da ke nuna addini na koyar da zaman tare ne
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya canta-canta da tsumbace-tsumbacen
farko ga Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid
da Allah ya ga dama da ya sanya al'umma na duk ta zama al'umma daya harshe daya kabila daya launi daya kasa daya amma Allah subhanahu wataala yayi mana daban-daban don yayi mana jarrabawa muna fata al'ummar Najeriya gaba daya jihohin arewa kowane irin sashe na Najeriya kananan hukumomi da jihohi mu tabbatar da cewa mun yi zaman lafiya wallahi zaman lafiya a wannan kasa shine zai haɓaka tattalin arzikin mu zaman lafiya a wannan kasa shine zai ba mu dama ƴaƴan mu su yi karatu su amfani ƙasar nan su amfani duniya baki daya zaman lafiya a ƙasar nan shine zai haɓaka harkokin tattalin arziki shine zai haɓaka harkokin zaman lafiya wanda yawanci jahilci yakan sa mutum ya tashi bai yi karatu ba kowane iri bai yi ba saboda haka zai tashi shi bai san komai ba shi kuma bai iya noma ba ko ya kasa yi ko kuma bai iya sana'a ba bai iya koyo ba ya tashi bai san addini ba ko kuma ya koyi addinin ta mummunar hanya an yi masa fassarar da ba haka sahabbai suka fassara ba ya kama ya rike ya zama shine abin da zai ci gaba da fassarawa arishe ya zama yana kiran kansa musulmi amma ya bar musuluncin yana kiran kansa kirista amma ya bar kristancin ba hanyar su yake bi ba saboda haka wajibi ne akan iyaye su tabbatar da cewa sun dora ƴaƴansu akan tafariki mai kyau na magabata na kwarai waɗanda suke ta'addanci yanzu su ce su ma musulmi ne amma kuma suna ta'addanci suna kisan kai suna ta'addanci iri-iri ba irin abin da ba sa yi na kashe-kashe to wannan fa su tabbatar da cewa sun fita daga layin da addinin musulunci yake koyarwa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yayi mana hani daga kashe rai kisan kai haramun ne Allah subhanahu wataala ce wanda duk ya kashe wani da gangan to shi ma hukuncin sa a kashe shi don me don idan ya gaza a kashe shi to zai yi kokari ba zai kashe kowa ba Allah subhanahu wataala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa katabna alayhi fi anna an-nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas a cikin at-taura haka yake a rubuce a cikin alqur'ani ma haka yake a rubuce anna an-nafsa bin nafsi rai a bakin rai wal 'ayna bil 'ayni wato ido a bakin ido wal anfa bil anfi hanci a bakin hanci wal uzna bil uzni kunne a bakin kunne was sunna bis sunni haƙori a bakin haƙori wani juruha qisas raunuka kuma ramawa ake yi su ma idan mutun yayi wani rauni da gangan matukar wurin ba wurin hadari bane za a iya ramawa a sa wanda suka san jikin dan adam su rama daidai da waccan yayi Allah shi ya halitta dan adam shi ya san matsalar dan adam shi ya san maganin matsalar dan adam saboda haka idan aka ce koda dan adam ne shi ya kera wannan radio to babu shakka ya fi ka sani wayoyin da ya sarkafa har aka ta da radio to shi ya san yadda zai gyara radio in radio ya samu matsala kenan saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya ce dan adam ya san abin da zai gyara dan adam in dan adam ya lalace saboda haka ya bayyana mana wannan hukunce saboda me saboda shi ne zai kawo mana zaman lafiya saboda haka muna kira ga ƴan uwa na wannan ƙasa ta mu Najeriya ƙasa mai albarka don Allah mu rungumi juna mu yi zaman lafiya mu yi kwanciyar hankali tsakanin mu ba wanda zaka tilasta yayi addinin da bai nutsu da shi a zuciyarsa ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake ta la ikraha fi din babu tilas wurin shiga addini idan kace addini sai ka tilasta mutum da karfi ya shiga to fa addini a zuciyake idan yace ya shiga da jikinsa amma zuciyarsa bata yadda ba ai ba amfanin shigansa yadda da addini sai an yadda da shi a zuci sannan yayi amfani
mun gode shehun malami
are wazumin ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi
Wannan ta da marigayi tsohon shugaban kungiyar Kiristoci na Najeriya na shiyar Arewa maso gabas Reverend Shu'aibu Bell wanda ya rasu bara ya yi bayanin abin da ya nesanta addini daga ƴan bindiga daɗi a arewacin Najeriya.
Bisa ga dukkan alamu dama addini sai ya zama kaman kayan ado ne wa waɗansu a cikin mutanen da suke so a dinga tada hankali ko da yaushe don haka bai dan ba an ta'allaka abin da addini ba ba zai sami karbuwa ko kuma ya sami goyon baya na jama'a ba whatever it is abin da ke akwai shine al'amarin nan akwai dakikan shi wato akwai jahilci mai karfi a cikin al'amarin da ke samu a cikin wannan kasa kamar yadda ma bayani da mai alfurma sultan ke fadi yana ce babban abin ta'addanci ne kuma fa ta'addanci ba ta da fuska kuma ba ta yi domin mutum iri guda ko jinsi guda kowa da ya same shi kisa shi zai yi kawai to kaga wannan al'amari bai taimake mu ba
burin Shu'aibu Bell wato abun akwai kamar rashin mafahimtar ka'idojin addinan nan guda biyu kenan
akwai tunda mabiyan addinin Krista ne ko mabiyan Islama dukkan su akwai mafi yawa da ba su da fahimta sosai game da abinda waɗannan addinai guda biyu ke koyarwa za mu zauna da wanda ke musulmi da san shi kaman limamin Bauchi da waɗansu limaman da ke cikin Gwallaga ko dusan tanshi za mu yi zama mu tashi lafiya ba wani abu akwai fahimta ko yawan abin da ke akwai in an gan mu tare kullun za a ce eh tafiya tare na nan amma daga kananan kasan mu ko daga matasa ko daga group waɗansu da suna nan tanta adani a jikin zuciyarsu sai su je su wasar da abubuwan a baya ba za su zauna su koya ba kuma ba lallai yawanci zaka samu waɗannan suna coci ko suna nan a masallaci don jin koyar wanda malaman su ke da su ba
da can na san wannan yankin na Arewa maso gabas mun taba hira da kai na san yankin nan sosai na san musulmi da kirista lafiya kalosu kai har ma da ba sa fahimtar cewa akwai ma ga bambanci ma tsakanin su shin rabaran Shu'aibu Bell ya zaki ko wace rawa kake takawa wajen dawo da irin wannan alaka
eh babban abu daya daga cikin abubuwan da za mu yi sosai wanda shine abinda kowane mai addini zai so ya yi shine yayi addu'a na daya bi sani da kariyar Allah cikin al'amuran da ke tabarbarewa a arewa abinda ke akwai idan mun yi addu'a mu roki Allah na daya akwai zunubin da muka yi wa Allah ne yake horas da mu to yana bukatar tuba na hakika a tuba ga Allah a dawo kan turban a sanin da ya kawo da zaman lafiya da tuntuni da turawa suka kawo addinin Christianity an zo an sami waɗanda ba suna nan da addini ba su bautar gumaka daban-daban suke yi sun karba amma waɗansu suna nan suna sallah ba su yaƙe su ba haka ma waɗanda dama suna nan a addini daban sun karbi Islama ba su sami waɗansu da sai cashin Krista sun yaƙe su ba
masu sauraro nan za mu dakata sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Ni Nasura da Mailin Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu.
A gaida Nasura da Mailin Hikaya yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai langelange a wuri yake muna taya shugaba Muhammad Bazoum na jamhuriyar Nijar murna kammala ziyara aiki ta kwanaki uku da ya kai atawa da fatar shugaban zai gaggauta cika alƙawarin da ya dauka da aikawa da karin sojoji a jihar. Sako na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu da Kwadunari da Umar Baban Yaye Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Hakika matakin haramta satar danyen man fetur ga gwamnatin jihar Riba ta yayi domin wannan mummunan aiki yana jawo kasar mu matsaloli guda biyu, gurbatan muhalli da kuma asarar dumbin kudade. Da fatan za a dauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda yayi kunnan kashi. Sako daga Shehu Adamu Rajau yace kalaman gwamnatin jihar mu ta Neja Alhaji Abubakar Sani Bello cewa a cikin wata ɗaya ɗan bindiga sun kashe sama da mutum 200 kuma sun mamaye garuruwa kimanin 300 a jihar tamu abin zulumi da tagumi ne kuma hakan babban kalubale ne a gare shi. A matsayin shi na wanda siyarin sarrafa harkokin mulkin jihar tamu ke hannun shi, Allah ya kyauta. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karobin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace hakika kaddamar da dalar shinkafa da shugaba Muhammadu Buhari yayi abun ayaba ne. Allah ya sa wannan yankuri ya kasance shine sula kawo karshen hawa kayan masarufi da muke fama da shi a kasar mu Najeriya. Amin summa amin. Sai sako daga Mahmud Salihu Kauran nan moda Zamfara yace akwai bukatar hukumomi da jami'an tsaro su dauki matakin haramta zanga-zanga a gaban harabar kotu a duk lokacin da shari'ar jagoran kungiyar IPOB Nnamdi Kanu ke gudana a Abuja. Kasancewar hakan tamkar nuna goyen baya ne ga zarge-zargen cin amanar kasa da gwamnatin Najeriya ke wa jagoran kungiyar. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Baban ne a takaice. Yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce yana kyautata zaton cewa kawar da tashin hankali akan iyakar Russia da Ukraine ka iya tsayawa kan hanyar diplomasiya da kuma tattaunawar lumana, amma kuma duka zai ta'allaka ne akan shawarar da shugaban Russia Vladimir Putin zai yanke. Da yake jawabi ga ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a birnin Kyiv, Blinken ya ce duniya na kallon abin da ke faruwa, a don haka duk abubuwa da Russia ta aikata a baya da kuma matsalolin da barazanar da take yi ke ci gaba da shafan wasu muhimman ka'idojin da ke hada duniya baki daya. A hali da ake ciki kuma, lokaci ya yi da wani rukunin 'yan majalisar dattawa na Amurka na bangaren Republican za su yi magana yau Laraba akan damuwa da ake da ita game da yiwuwar mamaya da Russia za ta iya kaiwa Ukraine. Rukunin ya hada da 'yan Republican na kwamitocin ayyukan soja da na hulɗar harkokin kasashen waje. A ƙarshe, yau Laraba an saki wani ɗan raji mai zaman kansa a Hong Kong, Edward Lin, daga gidan yari bayan ya shafe shekaru hudu na hukuncin da aka yanke masa akan shiga zanga-zanga a shekarar 2016. Ɗan raji mai shekaru 30 a duniya ya kafe a shafinsa na Facebook cewa an sake shi daga gidan yari na Shakespeare kafin sanyin safiya, kana yanzu yana gida tare da iyalansa. Bayan shekaru hudu ina farin ciki da wannan lokaci mai muhimmanci na sake saduwa da iyalaina domin sake fara rayuwar da muka saba da ita, a cewar wani sakon da ya rubuta yayin da yake godiya ga magoya bayansa game da damuwa da kuma kauna da suka nuna masa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.